na mendi ne kuma na ku ne ke ka dai nake so ba wata ba wata ba wata a raina ke ka dai nake so ba wata ba wata ba wata a raina ne ya kawo ni wajenki ba sharri ba kwantar da hankalinki kalli ido na zaki gane zamanki a cikin raina babu waninki a garin nan kece uba kece matar uba jira sike siga ni da ke mun kwabe daɗi wane siga vibin ta siga baby juyo kiga a cikin nan ke na zafe ke kaɗai nake so ba wata ba wata ba wata a raina ke kaɗai nake so ba wata ba wata now your love I want to do I no one do another your body is the new I know you know the fake that's why me I love you now I dey treat you better in everything I do now only you I dey see kumba kana sana dinga ke warki a kokolwa ta kullum nazarinki sukuni na shine ambatonki irin san ta da uwa nake miki a garin nan kece uba kece matar uba jira sike siga ni da ke mun kwabe daɗi wane siga my binta siga baby juyo kiga a cikin nan ke na zafe